This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Shirin da biyu da 25 sune mitocin da sashin Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke muku magana a daidai wannan lokaci. A jamhuriyar Niger za a yi jama'a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan internet a saka voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci ina tare ne da Mahmud Lalo muna fata kuna lafiya. Yau Asabar 23 ga watan Mayu. Kafin nisa Mahmud zai fara mana da kan labarin.
Dakarun ƙasar Iraki hada da mayakan Shi'a sun fara tunkarar mayakan IS da a kusa da birnin Ramadi. Hukumomi a Mexico sun tabbatar da mutuwar mutane akalla 42 bayan wata arangama da ƴan sanda suka yi da wasu masu aikata manyan laifuka. A Peru an kafa dokar taɓaci bayan da wata zanga-zanga ta rike ta koma tarzoma.
To ma dalla kanin labaran kenan. Washin yayi daidai sabon zababben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bar ƙasa a sirrance ba tare da kowa ya sani ba.
Da abun da ya kamata a tsarance na shugabanci da ya kamata a ce
akwai tsokaci baya da kuma ba fushin baki duk karku yi sa zamu ji. Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo shirin amsoshin tambayoyinku. Amma bari fara da cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Asabar wata tawagar dakarun ƙasar Iraki hada da ta mayakan ƴan Shi'a sun fara tunkarar mayakan IS a kusa da birnin Ramadi. A wani yunkuri na kwato birnin wanda ya shiga hannun mayakan na IS. A jiya Juma'a kungiyar ta IS ta dauki alhakin kai wasu harhare a yankunan ƙasashen Larabawa waɗanda suka hari masallatin ƴan Shi'a. Wata sabuwar kungiya mai ikirarin alaka da kungiyar ta IS ta ce ita ke da alhakin wani hari da aka kai a gabashin Saudi Arabia dake karkashin gwamnatin Qatif. Harin da ya halaka mutane 21 ya kuma raunata akalla mutum 80. Wani hari na biyu kuma a kusa da wani masallaci a Sana'a babban birnin ƙasar Yamal ya raunata mutane 13. Waɗannan hare-hare sun ƙara adadin mutanen da ke jikkata a wajen ƙasashen Siriya da Iraki da yawanci mayakan na IS ke kai hari. Yanzu haka mataimakin shugaban ƙasar Iraki Ayyad Allawi ya fara dasa alamar tambaya kan hare-haren sama da Amurka ke jagoranta akan ƴan ƙungiyar ta IS. A lokacin da yake wani jawabi a wani taron duba tattalin arzikin duniya a Jordan, Mr. Allawi ya ce akwai buƙatar a sauya salon yaƙi da ƴan ƙungiyar ganin irin bunƙasar da suke samu duk da hararen da ake kai musu. Waɗannan kalamai na mataimakin shugaban ƙasar ta Iraki na zuwa ne mako guda bayan da mayakan na IS suka karɓe ikon Ramadi. A tsakanin Alhamis da jiya Juma'a, dakarun haɗin gwiwa sun kai hare-haren sama guda 5. Yayin da wasu samaman suka karkata akan matattaran mayakan da ke Mosul da kuma birnin Ramadi da ke karkashin ikonsu. Hukumomi a ƙasar Mexico sun ce akalla mutane 42 ne suka rasa rayukansu a wani faɗan bindiga da aka yi tsakanin wata ƙungiyar masu aikata manyan laifuka da jami'an tsaro a yammacin ƙasar. Wannan hari shine na baya-bayan nan da ya auku a wannan yanki da ke fama da ayyukan masu safarar miyagun ƙwayoyi. Jami'an tsaro sun ce kusan dukkan waɗanda aka kashe a artabun na jiya Juma'a a jihar Michoacan da ke kusa da kan iyakar jihar Jalisco ana zargin suna da alaka da ƙungiyar masu safarar miyagun ƙwayoyin. Aƙalla dai ɗan sanda guda ya rasa ransa yayin da ake wannan artabu. Daraktan hukumar samar da tsaro a Mexico, Monte Alexandro Rabico, ya ce an kwashe kusan sawa'i 3 ana wannan fafatawa. Gwamnan jihar Salvador Jara ya ce an fara faɗan ne bayan da jami'an tsaro suka tsaye da wata mota. Lamarin da ya sa fasinjojin motar suka harzika suka buɗe wuta nan take. Gwamnan ya ƙara da cewa mai yawa sabbin masu safarar muggan ƙwayoyin jihar na da hannu a wannan artabu amma ana nan ana gudanar da bincike. A yan watannin nan rahotanni sun ce gungun masu safarar miyagun ƙwayoyi sun kashe aƙalla 'yan sanda 15. Sun kuma harba wani jirgin soja mai saukar ungulu inda aƙalla mutane 6 suka mutu. Dubban mutane ne dai suka rasa rayukansu a duk faɗin ƙasar ta Mexico a arangamar da 'yan sanda ke yi da masu safarar muggan ƙwayoyi a kusan shekaru 10 da suka gabata. Ana sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Hukumomi a ƙasar Peru sun kafa dokar taɓaci a kudancin Esle bayan da wata zanga-zanga ta rikide ta koma tarzoma kan wani shirin haƙar ma'adinai a yankin. akalla mutum guda ya rasa ransa yayin da wasu hudu kuma suka jikkata a jiya Juma'a a lokacin da zanga-zanga nuna adawa da shirin wanda wani kamfani mai suna Southern Cooper ya gabatar. Tun daga watan Maris masu zanga-zanga suka fara nuna kyamar wannan shiri na hakar ma'adinai domin a cewar su zai gurbata musu ruwan sha tare da lalata amfanin gonakin su. Majalisar Dattawan Amurka ta hana wani kudurin doka da Majalisar Wakilan Kasar ta gabatar wato yin tasiri wanda zai kawo ƙarshen tattara daukacin bayanan sirrin da hukumar tsaron ƙasar ke tatsa daga tattaunawar da mutane ke yi ta wayar talho. Yan majalisu 57 ne suka kai wato suka ki amincewa da kudurin dokar yayin da 42 suka amince da ƙuri'ar da aka kada a yau Asabar. Akalla ƙuri'u 60 ake bukata domin amincewa da wannan dokar wacce kusan daukacin yan majalisar wakilan ƙasar suka amince da ita a makon da ya gabata. Kudurin dokar wanda aka fi sani da USA Freedom Act da harshen Ingilishi ta samu goyon bayan yan majalisar wakilai 338 idan aka kwatanta da wakilai 88 da suka ki amincewa. Shi dai shirin da ya bada damar tattara bayanan sirrin jama'a ya fara samun suka ne daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama tun bayan da tsohon ma'aikacin kwantiragi na hukumar tsaron ƙasar mai suna Edward Snowden ya fallasa bayanan sirrin hukumar. Sakamakon farko na ƙuri'ar raba gardama da aka kada a ƙasar Ireland ya nuna cewa al'ummar ƙasar sun amince da a halalta auren jinsi ɗaya. Nan gaba a yau ne ake sa ran za a fitar da sakamakon ƙarshe bayan da bayanai ke nuna cewa waɗanda suka amince da auren na jinsi guda sun fi yawa. Wannan dai shi ne karo na farko a duk faɗin duniya da aka taɓa gudanar da irin wannan ƙuri'a kan auren jinsi ɗaya a ƙasar da ke bin mazhabar Katolika. Wannan matsaya da 'yan ƙasar suka ɗauka na zuwa ne shekaru kusan 20 bayan da aka cire luwaɗi a matsayin laifi. Rahotanni na cewa dubban 'yan ƙasar ta Ireland mazauna wasu ƙasashe sun yi tattaki zuwa gida domin kada wato kaɗa ƙuri'unsu. Yanzu haka nahiyar Turai an halalta auren jinsi guda a fiye da ƙasashe 10. An kuma irin hakan ma a ƙasashen Brazil da Argentina da Canada da New Zealand.
Labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington. Madala, sabon zababban shugaban ƙasa mai jiran gado a Najeriya, wanda ya taɓa yin mulkin soji na kama karya, Janar Muhammadu Buhari mai ritaya, ya ɗauki kafa a sirrance ya tafi ƙasar Burtaniya ba tare da bayyanawa jama'a ba a ƙarshen wannan mako da ya wuce. Saboda haka na kawo muƙaddashin sakataren garin bawo na jam'iyyar PDP mai mulki Adam Maina Waziri domin ya mana tsokaci. Hajji Adamu, me ka sani ne game da wannan balaguro?
Ina da labarin ya bar ƙasar nan ranar Juma'ar da ake addu'a a babban masallaci na marabtar sabuwar gwamnati za ta shigo, wanda kuma shi ne zama shugaba. To, da abin da ya kamata a tsarance na shugabanci da ya kamata a ce an faɗa wa jama'a, sabon shugaba zai yi bulaguro don wasu uzuri na son kanshi. Ba kawai mutane da za su je masallaci su yi tsammanin za su ganshi ko ba su ganshi ba, sai daga baya fara ji a jirage ta cewa shugaban ƙasa mai jiran gado ya yi bulaguro ba.
Hajji Waziri, tun yanzu ana ganin irin
wannan son cewa sace shi dai alheri ne gare shi ga kuma mu ƙasar mu.
Ka san shugabanni a nahiyar Afirka suna da ƙaurin suna wajen irin wannan tafiyar sirri kuma a ki faɗa ɗan nan. Kalla dai yanzu abin da ya faru da tsohon marigayin shugaban ƙasa Umar Musa Yar'Adua, shi ma abin da ana ta rufa. Ba alamu ba ne wannan da za mu ga wata ƙila irin waɗannan halaye?
Ban yadda ba. Ni na yi aiki da marigayi Alhaji Umar Yar'Adua, Allah ji ƙanshi. Tun kafin marigayin Umar ya zama shugaban ƙasa, tun yana gwamnan Katsina, mutane da yawa suna da masaniyar cewa shi ba mai cike lafiya ba ne. Bambancin da shi mai girma Janar Buhari, abin da kawai ake tsammanta Janar Buhari shi ne a shekare ya riga ya manyanta.
Yanzu wani irin gyare-gyare shi wannan Janar Muhammadu Buhari ya kamata a ce ya yi na nuna shugabanci ko kuma wannan sabon canji da ake ta cewa za a kawo domin jama'a su ga cewa da gaske ɗin ne watakila akwai alamun za a ba wa jama'a irin shugabancin da suka ce suna bukata.
Ai, mu a matsayinmu na 'yan hamayya, mu Janar Muhammadu Buhari ya riga gama abin da zai yi. So daga ran da aka zo da shi ranar 29 ga watan 5 za mu fara mara shari'a akan abubuwan da ya riga ya faɗa zai yi a ƙasar nan. Zai dawo da zaman lafiya, tsaro kenan na farko. Na biyu, ya riga ya kaurin suna akan magani da kuma magance cin hanci da rashawa a Najeriya. Na uku, ganganci da rashin adalci da rashin gaskiya da ya addabi kasar nan ya kamu cikin wannan abubuwa zai magane shi. Saboda haka waɗannan guda kuma in ya fara da su, su ne ya kamata kiran sallan shi na shugabancin shi. Saboda haka mu ba za mu ɓata lokaci ba, daga ranar farko za mu fara neman shari'a akan abubuwan da muke tsammani zai mana. In bai mana ba kuma za mu faɗa cewa bai mana ba, za mu yi mana hamayya, hamayya ba na tsangwama ba amma hamayya na bisa ikirari da ya riga ya yi kafin ya zama shugaban Najeriya.
Madala Adamu Maina waziri kenan babban jigo a jam'iyyar Adawa, ko in ce jam'iyyar mai mulki hali yanzu da PDP da za ta koma jam'iyyar Adawa bayan an rantsar da sabon zababban shugaban kasa a Jalal Muhammadu Buhari. Mun gode sosai a Haji waziri.
Muna godiya, Allah ya taimake mu.
Madalla shugabannin al'ummomi da addinai a jihar Ekiti na ci gaba da kira ga Yarbawa da Hausawa da ma sauran kabilu a birnin Ado Ekiti da su zauna lafiya da juna a didiyon lokaci da rashin jituwar siyasa ke jawo zaman doya da manja. Ga wakilin murya Amurka a birnin Ibadan Hassan Umar Tambol yana da ci gaban wannan labari.
Sheikh Abdulrahman Olurokemi yana ɗaya daga cikin masu irin waɗannan kiraye-kirayen zaman lafiya.
Disintegration, anarchy in the society we have to deal with from then, whether you're Muslim or Christian. Let us all embrace peace in Ekiti.
Sheikh Olurokemi yace ya kamata a daina kawo fitina, tashin hankali, tarbatsa jama'a, rikici a cikin al'umma. Yace musulmi ko krista, turungumi zaman lafiya a jihar Ekiti. Pastor Kola Ajayi ya buƙaci jama'a da su haɗa kai kana su zauna lafiya da juna.
Let's call the ourselves together.
Haka zalika na tattauna da wani mazauni birnin na Ado Ekiti ta wayar tarho a game da halin da ake ciki a birnin na Ado Ekiti. Har yanzu ba a samu zaman lafiya a birnin Ado Ekiti ba.
Ba zaman lafiya. Gabaɗaya cikin gari ba Hausa.
Ba Hausa a garin Ado Ekiti yanzu? Yanzu me ya faru ne?
Da mutane ke bari yoro mun ya ce wa Hausa su shugata su gomai garin
shi. Kai yanzu a ina hake magana, kana cikin garin Ado Ekiti ne ko kana ina?
Eh, ina cikin gari.
To kace ba Hausa kuma a ciki kai kuma ga ka a cikin garin Ado Ekiti.
To a kowa in dikin na ka gani a cikin gari farautan Bahaushe ake yarwa. Wallahi gaba dai suna fago.
Wato dun mutane sun ruwa tsike nan.
Suna fago. Na wanda ke Ado gaba da aka sa su kashi 10 kashi 8 ne sun tabi gida.
Wai menene musabbabin wannan rikicin?
Dan tsakanin yan 419 ne da dan direbobi.
Wato ungiyar NUAT Liza biyu kenan.
A RDA wata matar direba. To ita ne yan 419 suka dambara. To suka dambare ka sai mijin ya zo wajen cewa to wannan ai na gida ne matar shi ce, saboda haka ko da rabin abin da suka karba a wajen ta ne su maida mata dan rage abin. To ka ji musabbabin abin. Sai suka rufe shi duka. Shi kuma da ya samu ya sha ya ta sai ya kira sauran mutanen. Kenan nan faɗa ya tashi tsakanin su.
To ku ƴan arewa me yasa ake farauta ku kuma har aka sa ku cikin wannan faɗan ko kuma wannan rigimar?
Kowa suka yi wai mu ne muka san su ba mu je mun fada musu ba inda za su yi samu su da shore muka je to mu inda muke haya muke sannan kuma gidajen su ne
ku ka san su kenan to yan fo wannan din Hausawa ne
Yoruba ne
to menene hadin ku da su waɗannan yan fo wannan kenan
ba mu da wani alaka da su kawai dai iskanci ne dai kawai da shore da kuma suna son su yi mana sata
to menene rundunar yan sanda ta jihar Ekiti take yi a halin yanzu
gaskiya ba abin da kai
sauran jami'an tsaro irin
jami'an tsaro da su da aka kawo su kuma sai su watsa mawuyafiya don kare dukiyar su
an ce gwamnan jihar Ekiti Fayo shi ya sanya dokar hana fita waton kofi kenan ko akwai waɗanda an ka kashe a wannan rikici
gaskiya ba mutane na cewa an kashe mutum daya wasu na cewa an kashe mutum biyu amma dai gaskiya mu dai inda dai an kashe da za mu gagawa
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
al'adar kabilanci ina mafuta ta kanu dan Najeriya ta mu sanya haka dan Najeriya ta rikicin cikin gida al'adar kabilanci yake sanya
jama'a tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon yanzu karfe 10:11 na ranar mintuna 16 ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyin ku
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka shin ko mata na tuka jirgin sama a kasashen mu na Afirka Basu tambaya safara'u haƙilu zamani almajirawa da Alhaji Zubair Gara Basa Kazauri Sai kuma kashi na biyu na amsar tambayar Isa Ramon Hudu kan tarihin kungiyar ECOWAS ko CEDEAO. To bari mu fara da kashi na biyu na amsar tambayar tarihin kungiyar ECOWAS ko CEDEAO. Idan Mallam Isa Ramon Hudu na kusa ga Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House dake garin Kaduna zai karasa baka ansa.
Idan ba manta ba akwai rawar da sojojin Najeriya da sauran sojojin wasu kasashe suka taka wurin samar da zaman lafiya a kasar Liberia wato karkashin jagorancin ECOMOC wannan ya faru ne sakamakon fada da manufofi na wannan kungiya ko kuma hukuma ta ECOWAS da aka yi a shekara ta 1993 hakalla akwai shugabannin kasashe guda 26 da suka shugabance ta tun daga lokacin da aka kafa ta har zuwa yanzu shugabanta na farko shine Gnassingbé Eyadema shugaban kasar Togo na wancan lokaci wanda ya shugabanci wannan hukuma ta ECOWAS daga shekara ta 1977 zuwa shekara ta 1978 sannan mai biya masa shine General Olusegun Obasanjo na Najeriya wanda a lokacin yake shugaban mulki na soja daga shekara ta 1978 zuwa shekara ta 1979 wanda ya biya mishi shine na uku akwai Leopold Sedar Senghor na kasar Senegal wanda shi ma ya rike hukuma daga shekara ta 1979 zuwa shekara ta 1980 sannan akwai shi wanda ya fara yi na farko wanda shine Gnassingbé Eyadema shi ma an sake zaben sa ya ci gaba da rike wannan hukuma daga shekara ta 1980 zuwa shekara ta 1981 sannan akwai Siaka Stevens wanda shine shugaban kasar Sierra Leone na wannan lokaci shi ma ya rike wannan hukuma daga shekara ta 1981 zuwa da 82 sannan akwai Martin Kereko na kasar Benin shi ma ya rike hukumar daga shekara ta 1982 zuwa shekara ta 1983 sannan sai Ahmad Seko Ture wanda ya rike daga shekara ta 1983 shine shugaban kasar Guinea wannan lokaci ya kare a shekara ta 1984 sannan akwai Lansana Conte na kasar Guinea wanda shi ma bayan an sauke wancan shugaba shi ma ya ci gaba da rikewa daga shekara ta 1984 zuwa shekara ta 1985. Akwai General Muhammadu Buhari, shi ne zama shugaban hukumar na takwas wanda a lokacin yana shugaban Najeriya a matsayin shugaban kasa na soja. A shekara ta 1985 zuwa ranar 27 ga watan 8 na shekara ta 1985 a lokacin da aka masa juyin mulki. Sannan mai biye masa shine General Ibrahim Badamasi Babangida na Najeriya, wanda ya rike hukuma daga shekara ta 1985 zuwa shekara ta 1989. Sannan na goma su shine Dauda Jawara na shugaban kasar Gambia, wanda ya rike daga shekara ta 1989 zuwa shekara ta 1990 daidai. Sannan akwai Blaise Compaore na kasar Burkina Faso, wanda shine na 11 daga shekara ta 1990 zuwa shekara ta 1991. Sannan akwai shugaba Abdou Diop na kasar Senegal, wanda shine na 12 ya rike daga shekara ta 1992 zuwa shekara ta 1993. Sannan na 13 shine Nsefore Soglo na kasar Benin, wanda shine ya rike daga shekara ta 1993 zuwa shekara ta 1993. Sannan akwai shugaban hukumar ECOWAS na 14 shine Jerry Rawlings na kasar Ghana, wanda ya rike daga shekara ta 1994 zuwa shekara ta 1996. Sannan na 15 shine General Sani Abacha na Najeriya, wanda ya rike daga shekara ta 1996 zuwa shekara ta 1998. Na gaban su shine General Abdulsalam Abubakar na Najeriya, wanda ya rike shugaban hukumar wato ECOWAS daga shekara ta 1998 zuwa shekara ta 1999 a lokacin da ya bada mulki. Sannan an sake maimaita Glasimbe Iyadema shugaban kasar Togo, kaga yayi su uku kenan, a shekara ta 1999 a matsayin shi na shugaban ECOWAS na 17. Sannan akwai Alpha Omar Konare na kasar Mali, shine na 18 wanda ya rike daga shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2001. Sannan akwai Abdullahi Wade na kasar Senegal, shine na 19 daga shekara ta 2001 zuwa shekara ta 2003. Akwai John Agekum Kufo, wato John Kufo wanda aka fi sani da John Kufo na kasar Ghana, wanda ya rike daga shekara ta 2003 zuwa shekara ta 2005. Akwai Mahmudu Tanja na kasar Niger, shine kasance na 21 ya rike daga shekara ta 2005 zuwa 2007. Sannan akwai shugaban kasar Burkina Faso Blaise Compaore, shine zamanto shugaban ECOWAS na 22 daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2008. Sannan akwai marigayi Alhaji Umar Musa Yaraduwa na Najeriya, wanda shine shugaban ECOWAS na 23 ya rike daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta 2010 a lokacin da Allah ya karba rayuwarsa. Sannan akwai Jonathan Goodluck na Najeriya, shine na gaba na shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2012, shine shugaban ECOWAS na 24. Sannan akwai Alassane Ouattara na kasar Cote d'Ivoire, wanda shine na 25 daga shekara ta 2012 zuwa shekara ta 2014. Sannan akwai wanda muka ambata shine mai rigo a yanzu, shine shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama, wanda ya rike tun daga shekara ta 2014 zuwa yanzu. Wannan shine takaitaccen bayani game da abin da ya shafi waɗanda suka rike wannan hukuma ta ECOWAS, kuma ta cimma nasarori da dama a fannoni da dama, ta bunƙasa tattalin arziki, ta fuskar kasuwanci na ƙasa da ƙasa, da kuma abin da ya shafi wanzar da zaman lafiya a wannan yanki na Afirka ta Yamma, ne ƙasashe guda 15 wanda yake da dimbin jama'a a wannan yanki.
Sai kuma ansar tambaya kan shin ko akwai mata masu tuka jirgin sama a Afirka? Idan masu tambayar na saurare, ga abin da ya sauƙaƙa. Shakka babu Malam Safara'u, akwai mata matuƙa jirgin sama a Afirka. Akwai su a Najeriya, akwai su a arewacin Najeriya, hatta a kanan Daba da Katsinan Dukku da Kaduna ma akwai. Wata balarabiyar ƙasar Misira mai suna Lutfiya Yalladi ce ‘yar Afirka ta farko kuma balarabiyar farko da ta zama matuƙiyar jirgin sama. An haifi Lutfiya Yalladi ne ran 29 ga watan Oktoban shekara ta 1907 a birnin Alƙahira, kuma ta mutu a shekara ta 2002. A Najeriya matukiyar jirgin sama ta farko ita ce Captain Chinyere Kalu wata ƴar jihar Abia. Hasalima a watan Oktoban shekara ta 2011 an nada ta shugabar kwalejin koyon tukin jirgin sama ta Najeriya da ke Zaria a jihar Kaduna. Kamar yadda na ce a kanan daba ma akwai matukiyar jirgin sama wadda ita ce ma ta farko mai suna Captain Fatima Abba Gwadabe. Wadda ta koyi tukin jirgin sama a jami'ar koyon tukin jirgin sama da ke kasar Jordan. Haka zalika a katsina akwai matukiyar jirgin sama wadda ita ce ta farko ita ma mai suna Ruqayya Suleiman. Sannan a watan Afrilun shekara ta 2012 an yi wani abin tarihin kuma inda aka samu matukiyar jirgin sama na yaƙi ta farko a Najeriya mai suna Blessing Liman. Yar shekaru 29 da haihuwa yar asalin zangon Katab a jihar Kaduna ta arewacin Najeriya. Sannan a bara an samu mace matukiyar jirgin sama mai saukar ungulu ta farko mai suna Captain Abimbula Jeyola. A takaice dai Malam Safara'u a sauran kasashen Afirka ma irin su Afirka ta Kudu da Ghana da Rwanda da dai sauransu akwai mata masu tuka jirgin sama. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala. Na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House da ke garin Kaduna, wanda ya ba mu tarihin ƙungiyar ECOWAS. Da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Yanzu bari mu koma wajen Mahmud Lalo kafin mu karkare ya kama da takaitattun labarin duniya.
To a yau Asabar wata tawagar dakarun ƙasar Iraki haɗe da ta mayakan ƴan Shi'a sun fara tunkarar mayakan IS a kusa da birnin Ramadi a wani yunkuri na kwato birnin wanda ya shiga hannun mayakan IS. A jiya Juma'a kungiyar IS ta dauki alhakin kai wasu harare a yankunan ƙasashen Larabawa waɗanda suka hari masallatan ƴan Shi'a. Wata sabuwar kungiya mai ikrarin alaka da kungiyar IS ta ce ita ke da alhakin wani hari da aka kai a gabashin Saudi Arabia da ke ƙarƙashin gwamnatin Qatif. Harin da ya halaka mutane 21 ya kuma raunata akalla mutum 80. Hukumomi a ƙasar Mexico sun ce akalla mutane 42 ne suka rasa rayukansu a wani faɗan bindiga da aka yi tsakanin wata ƙungiyar masu aikata manyan laifuka da jami'an tsaro a yammacin ƙasar. Wannan hari shine na baya-bayan nan da ya auku a wannan yanki da ke fama da ayyukan masu farar miyagun ƙwayoyi. Jami'an tsaro sun ce kusan dukkan waɗanda aka kashe a Artaban na jiya Juma'a a jihar Michoacan da ke kusa da kan iyakar jihar Jalisco ana zargin suna da alaka da ƙungiyar masu safarar miyagun ƙwayoyi. Hukumomi a ƙasar Peru sun kafa dokar ta ɓaci a kudancin Islay bayan da wata zanga-zanga ta rikide ta koma tarzoma kan wani shirin haƙar ma'adinai a yankin. Aƙalla mutum guda ya rasa ransa yayin da wasu hudu kuma suka jikkata a jiya Juma'a lokacin da zanga-zanga nuna adawa da shirin wanda wani kamfani mai suna Southern Cooper ya gabatar. Tun daga watan Maris masu zanga-zangar suka fara nuna kyamar wannan shiri na haƙar ma'adinai domin a ce wasu zai gurɓata musu ruwan sha tare da lalata amfanin gonakinsu. Majalisar Dattawan Amurka ta hana wani ƙudurin doka da majalisar wakilan ƙasar ta gabatar yin tasiri wanda zai kawo ƙarshen tattara kudancin bayanan sirrin da hukumar tsaron ƙasar ke ta wato tatsa daga tutunawar da mutane ke yi ta wayar talho.
To madalla jama'a a daidai wannan lokaci shirin namu ne zai ke karewa sai can daren Allah su haka mu zamu saki dawowa da wani sabon shirin a cikin sa ma akwai shirin mu tattauna. Muna taya abokin aikin Muladan Ibrahim Ayawa ta ziyar rasuwar kawunsa Alhaji Bala Kankamba wanda ya rasu jiya a jihar Kaduna. An riga an yi jana'izarsa yau da rana a masallacin Sultan Bello da ke unguwar Sarki. Allah ji kansa ya masa rahama. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya kawo mana cikakkun labarin duniya da Yemi Obajimi wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniya Rashad Smith. Ni Bello, Galadanci. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.